Girin a gudanar da bincike ga Patience Jonathan ya karu ne bayan fitowar fili da ta yi har ta kai kara kotu wajen neman sako miliyan dalar Amurka da ke ajiya bankin Sky Bank da wasu kamfanoninta guda hudu da hukumar EFCC ta rike. Dama can hukumar yaki da cin hanci na binciken hadimin cikin gidan tsohon shugaba Jonathan wato Mr. Dudafa da badakalar miliyan dalar Amurka da ya kai ga rufe ma'ajiyun bankin. Hakan ya sanya Patience Jonathan fitowa ta nuna waɗannan kuɗin fa nata ne inda ta shigar da Sky Bank din makara don neman bin karun kuɗin. Kungiyar tabbatar da adalci ga lamuran zamantakewa da tattalin arziki Sarah a takaice ta ba da wa'adin kwana bakwai ga ministan shari'a Abubakar Malami ya gurfanar da Patience gaban kotu ko kungiyar ta dau matakin shari'a da zai nemi tilasta binciken Patience din. Wani rahoton bayan fage yana nuna tunkarar gwamnatin Buhari da batun neman sako kudin na Patience, amma a kaikace hukumomin na Abuja suka nuna ai wannan aikin hukumar yaki da cin hanci ne da gwamnatin Buhari ba ta sanya mata baki ayyukanta na bincike. Comrade Abubakar Abdulsalam shugaban wata kungiya ce mai yaki da cin hanci da rashawa da ke maraba ga matsayin na Serap.
Sai muka lura da irin yanayin yadda ake tafiyar da tsarin gwamnatin kasar nan. An dade abun baya cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, to amma sai aka maida shi kamar yana cikin tsarin mulkin Najeriya, yadda zaka ga matar gwamna ko matar deputy gwamna ko kuma matar shugaban kasa ko mataimakin sa an dauke su tamkar suna da wani iko da wani power a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Saboda haka sai zaman a duk wani tsari na tafiyar da gwamnati a kasar nan zaka samu matan wayannan mutane suna da ruwa da tsaki a cikin harkan dukiyar jama'a da kuma wayansu mulki da cikin nawa kamar wanda dokan kasa ne ba su wanda kuma ba haka ba.
Me ra'ayinka kan ba da wa'adin kwana bakwai da kungiyar ta yi ga shi ministan shari'a ko dai shigar da Patience kotu ko kuma su shigar da kara kotu?
Eh, wannan yayi daidai, muna goyon baya irin wannan dan har ba a hakan ba. To ya nuna kamar kuma shi ma kanshi ministan shari'a to ba da gaskiya suke ba a cikin yake da suke da cin hanci da rashawa, domin saboda idan da gaskiya ne ba za a tsame wannan a bar wannan tsame wannan a bar wannan ba. Duk wanda aka same shi yana da hannu ko kuma ko wani tuhuma kan dukiyar jama'a to dole a tabbo shi, in ko ba tabbo shi ba to ya nuna akwai selective kenan a cikin aiki da ake yi.
Kwanakin baya wasu kungiyoyi sun yi zanga-zanga zuwa kofar fadar shugaban Najeriya Aso Rock da buƙatar binciken tsohon shugaba Jonathan da muƙarabansa. Ministan matasa da wasanni na yanzu Solomon Dalung ya halarci zanga-zangar.
Shugaban kasar Najeriya mun zabe shi ya tabbatar da adalci da shugabanci mai kyau wanda ta kumshe bincika kure-kure na jiya. Saboda haka ba gudu ba ja da baya, ba yadda na yi ba yadda son rai wannan zaben da muka bashi wannan na cikin ta. Saboda haka wani maganan wai a bashi shawara cewa ya bar wannan wato wannan zagon kasa ne ga wannan yanci na yan Najeriya da muka zabi wannan shi shugaba.
In za a tuna sakonsa na babbar sallah shugaba Buhari ya nana ta batun yaki da cin hanci da yake nuna ba yan mowa ko yan bora.
Ba za a ma kowa sharri ba, amma duk wanda aka samu ya yi sata ya ci amana za a ce ya maido, in bai maido kun ba a san yadda za a yi dashi.
Jama'a dai na fatar samun nasarar yakin akan lokaci don fara ganin kaho wai an ce gasa. Ga amsar minista Dalo.
Kaho gashi ko ina? Ai ga kaho baja-baja a kara hakuri a ba mu kuma lokaci a gabar zamu yayi.
Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi, daga mutum ya janye wando don saboda kudi, ana ma kai naushi saboda kudi, mu duba tsakanin dan adam mu gani, mutum yana kallon banza saboda kudi, mutum yana ɗiban fara'a saboda kudi, mutum ya daure ma fuska saboda kudi, ana zakin fuska saboda kudi.